kake mana garkuwa
shi yasa da amana sharri zaka ga bai tasiri maga arzikin mu yana da takaruwa domin mun yi dogaro ga Allah ke ba mu